shugaban na Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi jawabi ne na mintuna 12 cike da muhimman batutuwa musamman batun kawar da talauci tsakanin al'umma yace mu da ake kira kasashe masu tasowa mu ne muka san abin da ake nufi da talauci saboda lamari ne da muke tare da shi a koda yaushe kuma yana zubar mana da mutunci kawar da talauci a cewar Nana Akufo Addo shine mizani da ake auna gwamnatocin kasashen mu don haka wajibi ne kowace kasa ta tashi haikanta yaki ta kawar da talauci kuma ta samar da arziki ga jama'ar ta sai dai ya nuna takaicinsa akan talan arziki da Allah ya yi ma Afirka yana cewa
it should not be lost on anyone that the minerals on which the world depends to move industry and manufacture are mostly available in Africa and yet we who own these fundamental resources by birthright have remained poor.
Yace bai kamace mun manta albarkatu da duniya ta dogara akai wurin tafiyar da masana'antu da kera abubuwa daga Afirka suke ba amma har yau ita Afirka danganta tana cikin talauci ya kara da cewa
do not seek to blame outsiders for our problems since we're being asked to find multilateral solutions I believe it is worth pointing out
ba ina dora laifi akan wasu da ba su a Afirka bane da yake mun taru a nan ne domin samun mafita na bai daya dole ne in bayyana wannan rashin adalci da ake samu wurin yaki da talauci Nana Akufo Addo ya tabo batun sauyin yanayi wadda duniya ke fama da ita sai dai wasu ɗan gano sun je harabar majalisar dinkin duniya suka yi zanga-zangar injirin gwamnati inda wasu su ma ke cewa
sunana Hajiya Abu Yamma uwan sarkin zangon nan ga Amerika kana abinda Ghana ke dauka yanzu ba mu iyawa ya'yanmu muna need very good education ka ce zaka kawo free education yanzu Ghana ya kola ba iko yaro budurwa ta fita an kame ta an kidnap yaran mata ta kuradi guda uku har yau ana kashe polisai ana kashe sojoji yaya za mu yi cikin kasan Ghana iyayenmu na Ghana ya'yanmu na Ghana danginmu duka na Ghana Nana Akufo Addo ya bata mana gari
Nina Alhaji Abdulrahmani Abubakar muna rokoshi saboda Allah da ne ya rage mana kudin patrol don patrol ke rike da duniya duka kudin lorry zan bar gidawo an kare temperature duka mutane na jiki kuma ba aiki yayi kokari saboda Allah da annabi ya duba ya rage mana patrol na ya zo kasa
shi ko something ni a je saki wanda yake yaba wasu shirye-shiryen gwamnatin Ghana cewa yayi
this is the time that our president is coming out with a lot of vision and it is clear because even we that are outside we can see the impact of the free education and free
yace yanzu ne shugaban kasar mu yake bullowa da manufofi masu inganci kuma a fili lamarin yake saboda mu da muke kasashen waje muna gani a kasa musamman batun makaranta a kyauta da wasu abubuwa kuma hakan ya sa na samu sauki wurin aikewa da kuɗi zuwa gida baba ya ko muke risashin Hausa daga zaurin taro na majalisar dinkin duniya a birnin New York